Manzon musamman na sakataren Majalisar Dinkin Duniya a Afirka ta Yamma da yankin Sahel Muhammad Ibn Chambers ne kungiyar ta ECOWAS ta zaba domin shiga tsakani a rikicin kasar Guinea-Conakry, yayin da shugaban kasar Togo Faure Gnassingbé zai hada gwiwa da tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan don sasanta rigingimun kasar Mali, sai tsohon shugaban kasar Niger Issou Mahamadou da kungiyar ta dorawa nauyin warware rikicin kasar Burkina Faso, matakin da ke dauka hankulan jama'a a nan Niger. Mai sharhi akan al'amuran yau da kullun Abdurrahman Alkasum na da kwarin gwiwar cewa Issou Mahamadou na iya samun nasarori a wannan aiki ko da yake akwai bukatar gyara a kudirin na kungiyar ECOWAS.
Babu wani rikici wanda ke bayyana karara ko wani bangare na al'umma wanda bai amince ba, watakila dan ya taimaka musu ganin cewa sun cika sharuɗan da ita ECOWAS kin da kasashen duniya suka sha musu na si maza ganin sun maido mulki ga hannun Warhulla, watakila shi ne. Amma a cikin gidan babu wani rikicin da za a ce ga ana nema a shiga tsakani.
Ya kake ganin shi Muhammad Issou zai iya sauke wannan nauyi da aka dora masa?
Ina ganin zai iya sabkewa, duk da ke kamar kusancin shi da shugaban kasar wanda aka tumbike, mai ganin cewa shi ma wanda aka tumbiken bai wani jajirce ba, kuma mutanen da ke goyon bayan shi ba su tirje ba, kamar sun karbi kadara. To ina ga wannan zai taimaka mushi cikin sa bakin da zai yi.
To amma a ra'ayin wani dan rajin kare demokradiya, jagoran gamayyar kungiyoyin Rawat Dambaji Son Allah, zai yi wuya kwalliya ta biya kudin sabulu
ta halaka ta jindigin tsakanin shi da Faransa. Zata zama cikas da yan Burkina su ce sun yi zai musu adalci, ba dan ba musun shi bane, a'a namu ne tsohon shugaban kasar mu na ba musu abin da ya taba imaji din shi, amma abubuwa ne waɗanda ita gaskiya an ta zaka a waɗe ta yayi kamari da yi ma Faransa duk abin da take so. To da wuya kasar duka kyamar Faransa ta yarda da ciya tsohon shugaban kasar mu shiga tsakanin su ta santa su.
Rigingimin da suka yi sanadin faduwar da daddiyar gwamnatin Blaise Compaoré da hatsaniyar siyasar da aka yi fama da ita a zamanin shugaba Kabore kafin daga ni sojoji su tumbuke shi daga karaga, alamomi ne da suka zama wajibi Issou Mahamadou ya yi la'akari da su don gane ta inda zai kullowa aikin da aka bashi.
Duk wata matsala su abinda suka gada shine akai ta busa titi a bajeta wanda yawan tare jama'a shike, kuma abinda ake bukata gaba ɗaya ne ita kasa ko tsarin jagorancin kasa a mai ladabi na mai da muhimmanci ga tattaunawa ya kasance titi ko soja ba suke magance matsaloli ba na demokradiya, ana magance su ne da tattaunawa.
Rashin daukan mataki a taron na sai da yawo na karshen mako game da takunkumin da aka kakabawa kasashen Mali, Guinea-Conakry da Burkina Faso wani al'amari ne da a yanzu haka ke ci gaba da haddasa cece-kuce a tsakanin jama'a, domin abin na nuna alamun gasawar kungiyar. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.